don't really care. But now you want it, need it, love it, ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Look at you, dumb cockatoo. It's like I'm talking to a tennis shoe. Lunatics like pogo sticks, and you just don't compare. But now you want it. Your tricks, and I don't really care. Now you want it, need it, love it, round and round your head, all around. Yeah, rub it down and dig it. One, two, three, da 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 da